Flip, you own good.
Berhama Muradi.
Berhama
Muradi. Ayaga usimai dunia. Chikar charbiya la baika ya maso ambiya aganka dole sai mutaya shewuka na ganin kulliya kaunar barama da dadi barama yes ya shewudi maso yin ka ne mai zuba bai tuka gunka ne Uyumu ya saya kankane Uwabu basu na sankane Jidamu duku masu yankane Dole mbayi ya nada kaudi
Ya asumchi ya rumu bambu Aja kome nisai kaunarika ya shugaba Masai rumu bambu Sai ka wunar ka ya jagawa Baba tini umu bama da kumai Sai tafiya ta babban uwa Wallahi ga wasu ka shafa komai Ka cire dukkanin fargaba Wallahicin mu ka wunar ka ne Barhama Muradi
Shugaba Nabi kaba na yin fargaba Har abada bazan barka ba Ya shugaban zuwa kutuba Wa kullu man yuhibbuni gausi Ya ce wa manyan rani ya ji dadi
Barhama
tafiya cikin ladabi Inyas muradi ya kutubi Kakula ko ina mashirabi Dama dubu uban arabi Nidaida kaina ke katibi Magaida sahibu le muradi
Barhama muradi
Barhama shugaban gaskiya Ya shewu karpe enziya Mumbika baba tushanguya Kaimuga Fatima jimbiya Labaiki na nazinaria Kuyimba tula na dafadi
Barhama
Chanzo bine Barhama shugaban auniya Barhama kai ka shafe niya Barhama ko ina ka tsaya Barhama ta kamar atigiya
Idan nazo muradi ka karben duk da ina cikin fargaba Kaula zang tau shew kaji Inda ake chire fargaba Inda nasara baitin kasidar Sutra ta gidang shugaba Nisir kanda nasamu kaini Chikin raudar kayayyo zuba Kamini lamini shew inda O Barhama Muradi Shayabo, rasulu karshen rabo alhamdulillahi zuzubo dinga bai jikan shehu kullun kullun shi nake so da dadi barhama 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 muradi
Rama Muradi